wasan gobe ya faru a birnin tarayya Abuja. Na mu karanto muku sakamakon kammala wannan wasa na police ne, sojan ruwa ne, da kuma na Red Safety Corps. Wasan ya faru an buga shi a filin wasa na TYB International Golf Resort and Country Club Abuja. Wasan ya hada da stroke play na maza da stableford na maza da stableford na mata da kuma match play na maza. A stroke play na maza an samu masu wanda suka yi nasara guda uku. Na farko ya fito daga jihar Lagos Ogunseyi Shegun Nigerian Police Force. Ya samu gross ɗinsa 73, ya samu matsayi na ɗaya, ya samu gold. Sai na biyu Kamalu Bako ya fito daga jihar Kano Nigerian Safety Civil Defense Corps. Ya samu gross ɗinsa 73 shi ma, ya zama na biyu bayan count back, ya samu silver. Sai Usaini Usman shi ma daga jihar Lagos sojan ruwa ne, Nigerian Navy, ya samu gross ɗinsa 78, ya zama na uku, ya samu bronze. Sai Stableford na maza, inda Suleiman Rabiu daga jihar Kano dan Nigerian Safety Civil Defense Corps, wasansa na maki ne, ya samu maki 29, ya samu gold na zaman daya. Na biyu Williams Oko ya fito daga jihar Plateau Jos, Nigerian Police ne, ya samu point ɗinsa na 26, ya samu na biyu, ya samu silver. Sai Sunday Salas shi ma daga Lagos sojan ruwa ne, Nigerian Navy, ya samu point ɗinsa 22, shi ne ba shi mukami na uku, ya samu bronze. Sai Stableford na mata, inda aka samu Amina Wilfred, da a nan kada take wasa sai ta koma Abuja da wasa, Nigerian Police Force ce, ita ma ta samu maki 38, sai ta samu gold ta yi na ɗaya. Sai Joy Chinyere Frank sojan ruwa ce, Nigerian Navy, ta samu point 31, shi ne ba ta mukami na biyu, ta samu silver. To sai match play, wato ya da kanin wani na wanda ya ɗaya shi ne SP Boda, Nigerian Police Force daga Kano, shi ne na ɗaya da ya samu gol. Na biyu kuma shi ne Garba Ibrahim Iroro daga jihar Kano, Nigerian Safety Civil Defense Corps, ya yi na biyu, ya samu silver. Sai Adamu Jibril sojan ruwa ne, Nigerian Navy, ya yi na uku, ya samu bronze. To abin da ya faru kenan a wannan gurin wasa na wasan Awesome Games da aka yi shi a Abuja wannan shekara ta 2021. Musa Abdul Tudun guda ya ɗauko rahoto a madadin Dala FM 88.5 Muryar Zamani.